الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikonsa da amincewarsa da kadartawarsa ya sake hada mu a wannan yammaci na ranar Asabar wanda ya daidai da nawa ga watan musulunci yau Jumadal Thaniya ya kama Jumadal Akhira ya kama mu da ko kuma yau ne prebi ya kama wai agogo ya kama tayyib 29 ko kuma daya kenan to daya ga watan Jumadal Akhira hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 447 wanda ya dace ma 22 ga watan Bature watan November miladiya ta 2025 in ta inganta domin ci gaba da karatun mu cikin littafin sifat talkhis sifat salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha karkashin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli yi salla kamar yanda kuka gane ni ina salla a darasin mu na karatun mu na aqida fadlul islam ko wani bayani da ya gabata to na so mu yi tambayi akan shi ganin wasu wanda suke cikin group kene wanda ake tuttura karatuttuka suna bibiya lalle kenan kafin lokacin darasin zan yi ƙara tambayi akan wannan bayani mun yi bayani game da abin da ya shahi irin yawaitan masallatayya a wuri abu ne wanda muka ce yana da alkhairi to cikin jawabin namu sai muka ce yana daga cikin alamu na ƙarshen zamani yawan masallatayya shi kuma bayanin yanda yake shine yana daga cikin wato alamu na ƙarshen zamani shine at-tabahi bil masajid wato yawan alfahari da mutane suke yi ga masallatayen su wane zamanto yana alfahari da masallacin shi shi masallacin shi akwai kaza yahi nawari wane yace masallacin shi yahi kaza ko kuma irin ƙarshen zamani da zai zamanto masallataya ana yawan kawata su daga ga adan da ake ma masallataya ya huce gona da iri kuma ya zamanto mutane suna alfahari da su wannan shine daga cikin alamu wanda yake na ƙarshen zamani amma ba bayani ba kan irin yawan masallatayya kuma yanda bayani ya gabata cewa yawan masallatayya a wuri abu ne wanda yake da alkhairi amma kuma ba irin yanda ya zamanto kowa yana yin irin wanda Hausa suke cewa Allah gana ka an gane istilahin na Hausa ga ni kowa wai a dan gidan shi daga ya bude gidan shi sai dan samu wani diameter kare ake cewa ko katmeter kare dan gehe yayi wannan masallaci malaman fiqh suna ganin wannan bai dacewa a hadu al'umma su hada a waje masallaci da yanda wannan da makwabci wani da makwabci wani da makwabci wani zasu ringa haduwa a masallaci anan ne zasu ringa gabibiya cewa ni fa kwana biyu ban gaba wani yaya halin shi yake kwana biyu wani yana bukata mu je mu taimaka mishi wani kaza kinan wannan abu ne mai alkhairi dai ya zamanto an samu masallataya yana daga cikin garin da Ubangiji Subhanahu wataala ya fi so shine masallin da ke da yawan masallataya inda kuma kasuwanni suka yi yawa shine abghad ila Allah azza wa jalla wallahu ta'ala a'la wa alam idan ba manta ba a darasin mu mun zo karshen muna mas'ala ta cikin bayani game da abin da ya shahi ruku'i haka ne ko muna safaha ta 25 bayani kan dagowa daga ruku'i in ban manta ba mas'ala ta 82 ko da 1 haka ne mas'ala ta 82 balai muna iya maimaito tun daga mas'ala ta 80 mas'ala ta 80 mallan ya fara mana bayani game da abin da ya shahi dagowa daga abin da ya shahi wato ruku'i mallan yace summa yarfa'u sulbahu min ar-ruku'i wa hadha rukun sannan mutun ya dago kanshi daga abin da garan bayan shi daga ruku'i yace wannan kuma rukuni ne wa yaqulu asna'i itidal zai fadi yayin da ya zamanto yana dagowa sami'a Allahu liman hamidahu yace sami'a Allahu liman hamida ubangiji subhanahu wata'ala ya ji wanda ya yabe shi ya jinjina mushi yace wa hadha wajibun wannan wajibi ne fada sami'a Allahu liman hamida bayani ya gabata cewa wa yake fadin ta liman dawa liman da mamu cewa sami Allahu liman hamida liman da wanda yake sallah shi kadai haka ne ko liman da mamu to akwai ikhtilafi wajen malamai amma malamai fiye da malamai sun yi rinjaye cewa liman wanda yake da liman da kuma mai sallah shi kadai shine zai fadi sami Allahu liman hamida mamu su zasu fi wadatu ne da cewa rabbana walakal hamd malamai sun kawo hujja da hadisin abi huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi wanda ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innama ju'ila al-imam li yu'tamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza qala sami'a Allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamd manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an sanya kadai an sanya liman dan ku koyi da shi idan yayi kabbara ku yi kabbara idan yayi ruku'i ku yi ruku'i idan ya dago daga ruku'i yace sami'a Allahu liman hamida to ku ce rabbana walakal hamd kenan su ma mu zasu ce rabbana walakal hamd duk da wasu malamai suna ganin cewa su ma zasu fadi su ce sami'a Allahu liman hamida rabbana walakal hamd amma abin da yafi karhi wajen mafi yawan malamai shine ma mu wanda suke bin liman zasu wadatu ne da cewa kawai rabbana walakal hamd karkashin wannan wato hadisi kenan liman shi zai ce sami'a Allahu liman hamid to shi liman yana cewa rabbana walakal hamd ko bai cewa zai ce idan yace sami Allahu liman hamida zai ce rabbana walakal hamd kamar yanda mamu shi ma ba mamu ba wanda yake sallah munfadi shi kadai in ya dago yace sami Allahu liman hamida kuma zai ce rabbana walakal hamd in shi kadai ne an fahimta kenan malam kuma yace qaulu sami Allahu liman hamida fada wannan shi wajibi ne sai masala ta 82 yake cewa wayarfa'u yadayhi inda itidali ala wujuhil mutaqaddima kuma wannan bayani ya gabata akan shi cewa lokacin da ka dago zakka daga hannayenka kamar yanda muka gabata cewa daga hannu gashi daidai kaza ake dagawa kenan in ka dago zakka dago da kabbara rabbana walakal hamd ko kuma liman zai dago sami Allahu liman hamida yace kuma kamar yanda bayani ya gabata kenan zamu tashi ina ji masala ta 83 ne zan mata shi malam yake cewa summa yaqumu mu'tadilan mutma'innan hatta ta'khudh hatta ya'khudhu kull 'azmin ma akhadhahu wa hadha rukun yace sannan mutun ya tashi idan ka dago daga ruku'in nan ka tsaya ka daidaita a tsaye ka samu nutsuwa ka dago daga ruku'i ba kana dagowa ba ka koma sujada a sai ka dawo ka tsaya a tsaye malam yace har sai ko wata gabanka ta dawo wurin ta kowace gaba sai ta dawo wurin ta ka tsaya ka samu nutsuwa yace kuma wannan rukuni ne yana daga cikin rukunnan sallah shine samun nutsuwa idan duk gabar da ka tahi daga wata gaba zuwa wata gaba daga wani aiki zuwa wani aiki to in ka je wannan aikin so ake ka nutsa a wannan waje lokacin da muka zo muka yi ruku'i ba so ake bare kai ruku'i ka dago a'a ka nutsa a ruku'i sai kowace gaba inda aka ce ka kai ta ka kai da haka lokacin da ka dago daga ruku'i so ake dukkan ka ka dawo a tsaye sabanin irin yanda wasu zaka gani ana dagowa daga ruku'i mutun ya koma kenan wannan abu ne wanda yake cikin irin wannan sallah wanda take al-musii'us salaam mai muna na sallah shi wanda yazo yayi sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka koma kai sallah saboda kai baka sallah ba yace wa yaqulu fi hadhal qiyam lokacin da ka dawo kana tsayen nan kuma zaka ce rabbana walakal hamd zaka ce rabbana walakal hamd ubangijinmu ya ubangijinmu kuma dukkan wani dangi na yabo wato naka ne yace wa hadha wajibun ala kulli musallin yace wannan kuma wajibi ne akan dukkan wani wanda yake sallah walau kana mu'tamman koda ko ya kasance wato me koyi ne me bi ne fa innahu wirdul qiyami saboda wannan wani laf wani zikiri ne wani wuridi ne da ake yi a tsaye amma tasmi'u amma abin da ya shahi wato cewa sami Allahu liman hamida wa wirdul i'tidal shi wannan wuridi ne wanda ake yi wato na dagowa idan nan malam yana so ya nuna maka shi yana ganin cewa hammamu gabaki daya zasu ce sami Allahu liman hamida. Saboda anan bayan malam yanda yake ma bayani, fadar sami Allahu liman hamida ana fadin ta ne lokacin da ake tasawwa a zo. An fahimta? Kamar lokacin da zaka je ruku'i mi kake cewa Allahu akbar ko? To cewa sami Allahu liman hamida yana cewa lokacin da zaka dago, badalan ka ce Allahu akbar ka dago, sai aka ce a ruku'i in zaka dago zaka ce sami Allahu liman hamida. Sannan in ka zo kai tsiye ambatan Allah da zaka yi shine ka ce rabbana walakal hamd, ko rabbana lakal hamd, ko allahumma rabbana walakal hamd, ko allahumma rabbana lakal hamd, kamar yanda bayani ya gabata. Sannan bancin wannan in kai tsaye akwai zikiri da ake yi a tsaye, shine kace hamdan katiran tayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'du ahla as-sana'i wal majd ahqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ان كما كودات اكن كو سميع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه شيما يا وداتا. ان كما كاي wannan mai tsahon shima wato yayi to dide yana daga cikin abubuwan da wato suka zo a ambatan Allah da ake yi a kowace gaba, wato zaka gani ana samun wani lafazi da wani lafazi da wani lafazi. Allah subhanahu wataala ya datar da mu. Na'am. Nam? Wala mu'tiya lima man'ata wala yanfa'u dhal jadd minkal jadd. Nam? Kadan yi reziman shaka kadan yi. To abin da ya dace shine mutun yayi gaba ke da. In mutun bai har da ce ba mai tsawon sai kai wacce dan gajeren. Kenan hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, wallahu ta'ala ala wa alam. Sai malam yace wa yusawwi baina hadha alqiyam wa ruku'i fi at-tawaf at-tuli kama taqaddam. Sannan mutun ya daidaita wato tsakankanin wannan tsayuwar da zai yi da kuma irin yanda yayi ruku'in, gwalgwadan tsawon ruku'in ka gwalgwadan tsayuwar da zaka yi. Ai mun gani a karatun mu na baya cewa manzala sallallahu alaihi wa sallama dukkan wannan soran rukunnan yana daidaita su daidai wa daida qaribun min zalika qaribun min sawa, wato tsayuwar shi da zai yi ta in ya dago da ruku'i da ruku'in shi da kuma suje da shi da zaman shi duka yana yin shi kusan kusan guda guda, wato tsawon su yana yin kusan guda guda. Kada ya zama to kai ruku'i 30 second da ka dago daga ruku'i kuma sai kai wani jan minti 1 da second 30, idan ka gani baka dan daidaita su ba. Manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin dabt din sa daidaita su kusan daidai wa daidai yake kasancewa. Da fatan an fahimta. Kenan shine nan malam yake cewa in ka dago daga ruku'i so ake gwalgwadan tsayuwar da zakai irin gwalgwadan jima da kai a ruku'i. An fahimta? To Allah subhanahu wataala ya datar da mu. To yanzu mun yi da ruku'i. Siffar ruku'i mun ganta a wancan karatu. Mu dawo a gurgujen mu yi reziman ruku'i. Mun ga ruku'i cewa in zaka tayi ruku'i zaka yi kabbara. Bancin kayi da karatu zaka yi kabbara. Kafin kai kabbara amma muka ce akwai mi zaka yi? Ana tune? Kayi da karatu. Zaka dan yi shiru dan kadan na ajiye lumhashinka na karatu. Ba kawai ba ka zo kana karatu bismillah ka zo qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad allahu akbar ka tayi a wa lam yakul lahu kufuwan ahad allahu akbar. An fahimta? Idan malam yace ka dan yi shirin nan tukun ka tayi, sannan ka taho ruku'i mun gani yanda zaka yi ruku'i zaka damki guyoyinka ya zamanto kuma ka bude gadan bayanka ya neke ta yanda koda za a dora wata kwarya ko wani kwai ko wani abu wanda yake tangal tangal wanda zai iya tsayawa cik. Manzala sallallahu alaihi wasallam in yayi ruku'i bai daga kansa haka kuma bai sadda kansa haka, in yayi ruku'i daidai yake tsayawa haka ake so kai ruku'i ka nutsu, sannan kuma kai ambatan Allah da ake yi a cikin ruku'i in ka gama su gabaki daya, sannan kuma ka dago shine bayani da muka yi wato a yanzu. Allah subhanahu wataala ya datar da mu. Sai fasali na shi number 7 malam yake cewa as-sujud. Yanzu mun yi da ruku'i mun tsago daga ruku'i mi zan mutai shine sujada. Malam yake summa yaqulu Allahu akbar wujuban. sannan ya ce Allahu Akbar, kenan zai ta yi sujjara, ya ce kuma wajibi ne. Shi yasa yana daga cikin kuskuren da mutane suke yi, zaka ga a sallah, zaka ga wani kawai shi a sallah ya yi shiru, kawai jum jum yake tafiya haka. A duk wani motsinka da zaka yi akwai ambaton Allah da aka ce kai. Wani waje ka ce Allahu Akbar, in ruku'i ne akwai sami Allahu liman hamida da rabbana wa lakal hamd. Amma duk inda zaka ta yi akwai Allahu Akbar. To wannan zaka ta yi sujjada kenan sai ka yi kabbara, ka ce Allahu Akbar. Yace wa yarfa'u yadayhi ahyana. Wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga hannuwan shi. Wani lokaci anan zuwa mine? Zuwa sujjada. Kenan zai ce Allahu Akbar sai ta yi sujjada. Kenan wani lokaci, in kuma wani lokaci ka bari kenan shi ma ba wannan issue, kamar yanda zamu gani wuraren da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto ya fi daga wato hannuwa. Kenan wannan shine gaba ta tahiya sujjada. Sai yace al-khururu 'ala al-yadayni, wato shimfuduwa ko kuma tahiya da zakka sabko, sabkowar da zakai, zakka sabko ne akan wato hannayenka. Malam yace summa yakhiru ila sujudi 'ala yadayhi, sannan mutun ya gangaro ya sabko zuwa sujjada wato akan hannayen shi. Zai zo ya mana pratik zuwa sujjada dan mutane su ga. Na'am. Zaka tahi da hannayenka. An fahimta kenan, hannu zaka fara ajewa. Yace yada'ahuma qabla rukbatayhi, zai dora hannayen kahin gwiwa. Saboda nan akwai wani hadisi, hadisin da yazo wanda malamai sun samu sabani ana. Shin in zan tayi sujjada da hannu zan tahi, zan fara tahiya, ko kuma da gwiwa zan tayi? An fahimta? Saboda da yawa ma anan zaka gani wani in zai tayi sujjada, mun mutashi. In zai tayi sujjada wani zaka gani zai tayi a haka. An fahimta? Tukun ya ajiye hannu. Wani kuma in zai tayi sujjada zai yi Allahu Akbar yayi haka. Tukun yayi mi? Tukun ya ajiye gwiwoyin hannu. To shine malam yace maka abinda ake tahiya anan shine mutum zai tahi da hannayen shi. Hannunka zakka tahi, yace ya da'ahuma qabla rukubataihi, yace zakka dora hannayenka kafin gwiwoyin hannunka. Kenan ka taho sujjada zakka fara dora hannayenka haka, tukun ka dora gwiwoyin kafarka. Yace bi hadha, da wannan ne yace amara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa sabitun anhu min fi'lihi, yace da wannan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni kuma shine ya tabbata daga wato abin da ya shahi aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai yace wa naha anit tashabbuhu bi buruki al-ba'ir, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani kada ayi koyi da irin yanda raƙumi yake gurfana. Ina a galima su rau wuzu bene. To raƙumi ya yake gurfana? Sai gwiwoyin shi na baya sun tahi, tukun mine? Tukun na gaba su taho. To wannan hadisin ya zamanto malamai suka samu sabani a kan shi. Yace malamin nan yace ya ƙara bugai ma yace wa huwa innama yakhiru ala rukubataihi allataini huma fi muqaddimatihi, yace yana tahiya ne da wato gwiwoyin shi. Gwiwoyin raƙumi a ina suke? Ko dai babu masu raƙuma? A ina raƙumi yake da gwiwoyin shi? Ƙawahun gaba. Ƙawahun gaba gwiwoyin raƙumi suke. An fahimta? To hannayen shi kenan a ina suke? A ƙawahun baya. Saboda in ka duba zaka gani ai still in gwiwa hannu da gwiwar kafa ba ɗaya bace ba. To yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan mutum zai yi sujjada kada ya yi irin yanda raƙumi yake tahiya. An fahimta? Raƙumi kuma idan zai zamna yana farawa da mine? Da gwiwar gaba. Nan babu masu raƙuma, Muhammad Shale baka da raƙuma wa kasabiya. Yana farawa da gwiwar gaba. Da gwiwar gaba. To kuma nan muka ce in zaka yi sujjada zaka yi tahiya da me? Da hannu. Hannu haka. Tukun mine? Tukun gwiwa. To shi raƙumi gwiwoyin shi na ƙafar shi sune a gaba. amma a zahiri haka in ka gani ka taye da hannu sai ka ce ai raƙumi shi ma da me yake tsafka daga ba ko daga ba to amma ai gaban tashi me yake baya ce an fahimta gaban ta raƙumi baya ce tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace malamai inda suka yi sabani da aka ce kare gurfana irin yanda raƙumi yake gurfana to a lafazin hadisin da yazo shi marawaicin hadisin sai ya ƙara fasarta mana sai ya ce mana yada ayadaihi qabla rukubatai in kenan in ka zo zakai zakka dora hannayenka kafin gwiwoyinka an fahimta shi raƙumi abin da yake yana dora gwiwoyin shi kafin me kafin hannayen shi kenan shi yasa sai ka gani sai ka dora hannunka kai kuma kafin wato gwiwoyinka to matsala ce wanda an samu sabani da yawa da sai ma bangaren malaman Saudiya zamanin shi Malam Nasiruddin Al-Albani irin su Bin Baz da sauransu to an samu sabani na fahimta kan wannan wasu malaman suna ganin cewa a'a tunda an ci kada kai yanda raƙumi yake ai a zahiri raƙumi daga ba yake sabka su kunye sabka da baya suka ce a to kenan kai ma kada kai haka nan to amma in ka duba kuma raƙumin shi da me yake sabka yana sabka ne da guyuwar shi dake shi guyuwar shi a gaba take to idan ka zo ka sabka da guyuwa kenan kai koyi da yanda yake ne da yanda raƙumin yake to shine dai khilaf inda aka samu dai a cikin wato wannan mas'ala tsakankanin malaman ina abin da sai dai malamin nan shine zakka tahida hannayenka ka fara dora hannayenka sannan ka sabke wato guyuwoyinka wallahu ta'ala a'la wa alam da fatan an fahimta kenan wannan tafiya sujada sai masala ta 89 malamin yace fa iza sajada idan mutum yayi sujada wa huwa rukunun ita wannan sujada rukuni ce i'tamada ala kaffihi wa basatahuma mutum zai dogara akan tafin hannayen shi sannan zai mi zai ware su zai shinhuda su zaka shinhuda tafin hannayenka yace wa yadhummu asabi'ahuma ya tsotsin naka wannan ka game su yace wa yuwajjihuhuma ila alqiblati ya tsotsin naka kuma su fuskanci alqibla wannan mu duba mu gani ho mu muka yi sujada haka muke in kaga wani yayi sujada hannun wani yayi nan wani yayi nan wani yayi kaza wani yayi kaza yace wa yaj'al kaffaihi hazwa mankibai zai sanya hannayen shi dabra da abin da ya shafi kafadin shi yace wa taratan wani lokaci yaj'alhuma hazwa uzunaihi zai sanya su dabra da wato abin da ya shafi kunnuwan shi yace wa yarfa'u zira'aihi zai daga hannayen shi anil ardi game da abin da ya shafi kasa wujuban yace wajibi ne yace wala yabsutuhuma bai shinhuda su basal kalbi irin yanda kare yake shinhuda hannayen shi to nan mun zo sujada yace da farko in ka je sujada zakka yi dogaro akan mi akan hannayenka zakka shinhuda su kinan ba zakka dan daga hannunka baka ko kai mishi wani haka ko kanka sannan kuma ya tsotsinka yace zakka game su sannan kuma su fuskanci mi su fuskanci alqibla su fuskanci alqibla an fahimta sannan sai malam yace mine sannan su fuskanci alqibla sannan yace waje alkafai hazwa mankibai wani lokaci hannayen manzala sallallahu alaihi wasallam yana sa su mine dabra da kafadin shi kinan misali haka daidai kafadu suke wani lokaci kuma ya kasu daidai kunnuwan shi daidai kunnuwa kinan wani lokaci zakka ka hannunka daidai kunnuwanka a sujada wani lokaci kuma daidai mi daidai kafadu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yace wa yarfa'u zira'aihi 'anil ard sannan zira'inka baka shinhuda kai sujada haka kana akwai wasu wanda suke yin haka wani zakka ga yayi ya make ma hamatar shi wani zakka ga duka ya dukunkuni yayi sujada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yayi sujada sabai suke cewa da za a samu dan karamin dan akuya ko kace dan bale zai iya hucewa daga wannan ishi daga nan ishi saboda in yayi sujada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana budewa haka suke cewa har muke ganin hasken farin hamatar shi daga baya kina kaga budiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da za a samu yanzu nan haka in ka zo kai sujada haka yanzu an samu wani dan karamin dan akuya da an samu suka ce da zai iya bi nan ya huce an fahimta amma anan akwai tambihi guda kada ka ji kaji an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana buɗe mun shigo sahu da kai nan kuma ka zo duk ka ringa matse mutane ka ce kare a ba haka ne ba ake ni nan kuma yake cutar da mutane shi musulunci la darara wala dirara babu cuta babu cutarwa in da mutane kenan zakka yi gwalgwadan yanda ba zakka matse mutum ba zakka takura ma ba wani na kusanka zakka iya cutar da shi ba amma kai ne liman ko kuma kai kadai kake sallah kenan kaga na awalace kace zakka bude da kyau amma inda mutane kenan ba he ka bude ba kwarai zaka ga wani an zo an bude kwarai wannan shi suje inda zai samu ya suje dan ma ba ya samu ba kenan kaga wannan ai ka takura mishi amma ka dan yi madaidaici yanda dai kada ya zamanto ka game abin da ya shahi wato hamatarka gabaki daya yace kada a samu mutun ya shunhuda zira'in shi irin yanda kare yake mine kare yake shunhuda wato zira'in shi kare yayi mun ga yanda yake shunhudawa in yazo ya irin kwancin nan da yake irin zaman nan da yake sai malam yace wayumakkina anfuhu wa jabahatuhu min al-ardi wa hadha rukun sannan idan kai sujade jabhaka goshi da hanci zaka tabbatar da su amine akan kasa yace kuma wannan rukuni ne saboda akwai riwaya ta hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu sallah ga mutumin da yayi sujada hancin shi bai taba sallah bai taba su wannan ba bai taba kasa ba bai taba kasa ba wato bai yi ba sujada akan shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa an umurce ni in yi sujada akan gabbai guda nawa guda bakwai gabbai guda bakwai haka ne ko guda biyar guda bakwai afwan guda bakwai eh abu na farko mine tafin hannu guda biyu ko kuma da farko goci da hanci nawa guda yawa guda insha Allah goci da hanci guda ne kada mutum ya kilga goci ya ce guda hanci guda a goci da hanci guda ne dai kenan sai hannaye tafin hannuwa guda biyu sai gwiwoyi kenan nawa biyar sai kuma atrafi karamai karshen wato yatsotsinka na kawawuwa su ma su biyu kenan wannan gabbai abubuwa guda bakwai su ne ake yin sujada a kansu kenan kaga an kai sujada ba akan wannan ba kenan kaga ni akwai kuskure a tattare da wannan inka kenan shine malamin yace kenan mutum zai tabbatar da wato goshin shi da hancin shi wato akan mi akan abin da ya shahi wato kasa yace wayu makkina aidan rukubatai sannan kuma gwiwoyinka su ma su tabbata hancinka ya tabbata gwiwoyinka su tabbata yace wa atrafi kadamaihi da kuma karshen wato kawahuwanka yatsun kawahuwanka su zamanto su ma ka tabbatar da su malam yace wayunsibuhuma wa hadha kulluhu wajibun malam yace zakka kafa su kuma dukkan wannan wato wajibi ne yace wa yastaqbilu bi atrafi asabihi alqibla ya tsotsin nan naka su ma su ake suka fuskantar da su alqibla a sujada kenan ya zaga musu zakka kafa su haka an fahimta ga alqibla nan kenan zakka kafa su haka zakka kafa su sai kai sujada zakka kafa su ka danna su haka duka sun fuskanci alqibla wani ya ce wannan karama kwa to ita la yukallifullahu nafsan illa wusaha kada ka ce a ita ma he kai kaza kai ta wannan zaka yi gwalgwadan iyawar ka dai ka wannan inda an fahimta saboda abu ne wanda yake da wahala sai malamin yace wa yurasu aqibaihi sannan kuma digadiganka su kuma ka gama su an fahimta digadigai wannan na sama diddige an fahimta shine diddige saboda mai sunan shi da zamanci na to an samu sabani wani ya ce can dare bai same shi ba to can kondo ce kawa diddigi wuyan kawa ba diga-diga ba diddigi tayyib ala kulli hal akramakallah tayyib kenan wannan idan mutun yayi wannan sujada kenan shine yayi sujada akan gabban da mine gabban da ake so mutun yayi sujada akan su an fahimta wannan ita ce sujada to he mu duba mu gani sujadan mu haka take ko koya take zaka gani kawai mafi yawa muka zo sallah kawai kana yi ne baka halakai tawa irin yanda zaka yi komi kai gaba zaka wani kai ruku'in kawai da kai sujada ma ka zo wata ranka dan yi wani haka annanka nan yayi kaza duka dai baka daidaita to ya kamata in kana sallah zan to ka ringa shu'urin cewa fa wannan fa sallah ce niki kuma nan duk gabar da nazo ka ringa hakaitawa cewa ga yanda aka ce ayi a wannan gaba ka ringa gwalgwadan daidaitawa saboda wannan ne zai taimaka maka nan mine na cewa yau in na manta wani abu misali zan iya tunawa ko kuma in naji kaza zan yi application duk lokacin da ka ji karatu ka zo ka tabbaka shi kai shi to wannan abin zai zama maka amma tun ni da na tashi kawai sallah ta haka nake to wata rana sai ka gani an ce ma ga yanda ake yi a sallah kana nema ka ringa musantawa kace a ai kai ba haka ba kake yi da mu to ai ba da yin ka bane baki da abin da yake mi da abin da yake nassi da abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato da shine ake kenan wannan shine sai mallan yace al-i'tidalu fi sujud yace wa yajibu alaihi an ya'tadila fi sujudihi wa dhalika bi an ya'tamida fihi i'timadan mutasawiyan ala jami'i ada'i sujudihi yace wa hiya al-jabhatu wal-anf ma'an wal-kaffani wal-rukbatani wa atrafi qadamai daidaituwa ka tabbata a sujada ba so ka zo sujada ita ma ka zo ka yi ta kawo ka daga dorawa ka san da yawa daga cikin mu akwai wanda in kaga sallar sai ka tausaya musu zaka ga wani sujada ce ya zo kawai da yayi haka wai da ja hayayi sujada biyu to kai yanzu wannan ko a gidanku kai ne zaka karbi sallah ai ka san ba ka karba ba wani kuma in yazo kawai ya dan yi wani gehen shaka ya dan wannan wani ko dan dabrantuwa wani wanda zai dan yi haka kawai a haka yayi biyu to kaga wannan ai bai ba sujada so ake ka shiga ka daidaita dukkan wannan gaban da muka ambata guda bakwai yace aljabaha goshi da anci tare da kuma mine da kuma hannayenka da kuma abin da ya shahi buyoyinka da kuma yatsotsinka so ake su zamanto sun tattabbata kowanne ka kafa su to yanzu wanda yazo ya haka ka gani hancin ma wani lokaci bai taba ba hancin ma wani lokaci bai taba ba mallan yace wa man i'tadala fi sujudihi hakaza faqad tama anna yaqinan wa tumani wa tummi inanu fi sujudi ruknun aidan yace to duk wanda ya sujada akan wannan gabban da muka zana yace to ya samu nutsuwa a ciki to hakika ya samu tabbacin ya nutsa cikin sallah a cikin sujada shi yace kuma ita nutsuwa a cikin sujada yace rukuni ne sallah gabaki ɗaya duk inda ka gani an ce ma wannan gabace ita nutsuwa tun farko mun gani a cikin ahadari cewa nutsuwa tana daga cikin manya-manyan rukunin sallah duk sallar da kai babu nutsuwa wannan sallar ba za ta zamanto ta nutsu ba sallah ana buƙatar mutum ya nutsu ya san me yake yi mutum ya nutsu duk wata gaba ya bata haƙƙinta yanda ake so yanzu wannan kai sujada in kai irin wannan kai a saman wannan gaban da aka ambata malam yace to wannan shine kai mine kai sujada irin yanda aka karantar irin sujada da zaka samu nutsuwa a kanta amma kenan sabanin haka nan zaka gani kenan sujada ka akwai mi akwai tazgaro akwai wani tauyewa a cikin ta kenan sai ka nema wato ya zamanto ka gyara sai masala ta 103 malam yace wa yaqulu fi a cikin sujada nan mutum me zai ce idan mun yi sujada zai ce subhana rabbiyal a'la sarki ya tabbata ga ubangiji subhanahu wata'ala wanda yake madaukaki kenan wannan azkar na sujada wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kara subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli kamar yanda wannan yana yin ta a sujada wani taran yana yin ta a rukuyi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli kenan zikiri da ake yi a cikin sujada wani zikiri ne shine subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ko kuma kace subhana rabbiyal a'la wannan shine ake yi akalla mutun yayi mi ne so uku shine mallan yace mana wato salasa marratin aw aksar kai so uku ko kuma mi ne ko kuma wato sama da haka nan duk wani zikiri da ake ce maka a cikin sujada ko kuma a ruku'i ko kuma irin ka dago daga sujada zaka ji an ce maka yi shi uku ko kuma sama da uku kamar yadda malamun fiqh suna rarraba suna cewa na farko wajibi ne, na biyu sunna, na uku mustahabbi. Amma la kulli hal sunna ta karantar da mu zakai uku, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, zakai so uku in ka samu ka ƙara, saboda kamar yadda muka yi bayani wancan, saboda liman wani liman zaka gani be daga yaje be jimawa shi ya dago, in kuma kai ne kana iya ka ƙara kai biyar, kamar yadda muka ce liman yana iya yi biyar dan ma mu su samu nawa, su samu uku, ko kuma yayi bakwai dan ma mu su samu biyar. Kinan wannan sujjada ambaton Allah da ake yi a sujjada shine subhana rabbiyal a'la. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa fa ammar ruku' fa azimu fihi ar-rabb, aruku'i mu ringa girmama ubangiji, sannan sujjada ita kuma za a yi subhana rabbiyal a'la, sannan kuma a yi addu'a. Shi yasa nan mallan yake kawo mana wa yustahabbu an yukthira addu'a'u fihi fa innahu mazinnatul ijaba, yace an zamanto mustahabbi ne mutun yayi mini ya yawaita addu'a a cikin sujjada, ka yawaita addu'a a cikin sujjada, saboda wuri ne wanda yake zababbe na karbar addu'a. Kuma kada ka ce sai sujjada wannan sallah ko wannan sujjada, duk sujjadar da zaka yi a sallah, sawa'un sallar nafila kake ko farilla kake, to lokacin da ka dungura goshinka anan wuri ne na mine ne zamanto an karba ma addu'a, kuma yana daga cikin kuskuren da mutane da yawa suke, shine mine a sujjada zaka ga mutum bai yin addu'a. A sallah, sallah da kake yi, sallah da kake yi nan ne duk wata buƙatarka, sawa'un buƙata ta duniya da ta lahira da kake nema gabaki ɗaya, in kana sallah cikin sujjada kayi ta, kayi ta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba amma sujudu, amma sujjada fajtahidu fi du'a, ku yi kokari ku kai matuƙa a yin addu'a, fa qaminun an yustajaba lakum, manzo Allah yace ya cancanta ya kai a karba muku. Idan ka gani mu muna da buƙatu diya, kowa yana da buƙata, kowa ko wanda ya wadata, babu wanda zai ce ya wadatu, duk wadata ka akwai buƙatar da kake. To wannan wajen sujjada zaka ga nan ne zaka yi ta roƙon Allah, ba sai ka gama sallah ba. Da yawa zaka ga kuskuren da muke yi, in mun gama sallah zaka gani ake zawwa ake adda, wanda wannan mun bar abin da yafi dacewa. Addu'ar da zan yi mu yi ta, in aka gama addu'a kala biyu ce, akwai du'a'ul ibada, akwai du'a'ul mas'ala. Micece du'a'ul ibada? Addu'a ta ibada. Yanzu misali wannan ambaton Allah da muke yi a sujjada, ambaton Allah da muke yi a ruku'i, ambaton Allah da ake yi bayan sallah ka gama, kai astaghfirullah uku, kaje Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu almulk wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, la hawla wa la quwwata illa billah. Hakarshe kai subhanallahi 33, walhamdulillahi 33, wallahu akbar 33, ka cike da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu almulk wa lahu alhamdu wa ala kulli shay'in qadir, kai qul huwa allah qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas. To wannan duka du'a'ul ibada ake ce musu, addu'a ta ibada. A ba a cikin sallah ce ma aka yi kai kaza, a bayan sallah kuma ga abin da aka ce maka. To ita kuma du'a'ul mas'ala, addu'a ta roƙo, wadda wata buƙata ce gare ka ga Allah subhanahu wa ta'ala. To ita kuma abin da aka fi so ka sa ta a cikin sallarka a sujjadarka, lokacin da ka yi sujjada, bancin ka gama ambaton Allah da aka ce a yi na sujjada, to wannan duk abin da ya rage ma ka yi ta addu'a, ka yi ta addu'a. Abin da ya fi dacewa mutum kuma in zai yi addu'a ya yi ta da larabci, ka yi ta da larabci. Mun kuma baka iya ba da larabci ba, wasu malamai suka ce in baka iya ba da larabci kana iya kan a sai kai buzanci. To kaji ban yi buzanci a sallah, to ala kulli hal dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga nan malam sai ya ce mana wa yustahabbu an yuksira addu'a fihi, an so mutum ya yawaita addu'a. Wallahi yana daga cikin abubuwan da mun mu yawan yi, da yawa an ka bincika mutane zaka gani musu yawan addu'a a cikin sujjada, kawai suna yin azkar in nan da ake, da kana yin addu'a a cikin sujjada zaka ga abubuwan ka sun tafi sosai. Sai malam yace wa yaj'al sujudahu qariban min ruku'i, min ruku'ihi fi tuli kama taqaddam, yace sannan mutum ya sanya sujjadan nan tashi, ka sanya ta gwalgwadan irin yanda ka tsawaita ruku'inka, an fahimta kamar yanda ya gabata. Kina ita ma sujjada zaka yi ta mini gwargwadon yanda aka yi mi, yanda aka yi ruku'i kamar yanda ya gabata. Yace wa yajuzu as-sujud ala al-ardi, wa ala ha'ilin bainaha wa bainal jabahati fi saubin aw bisatin aw hasirin aw nahwihi. Malam yace ya halatta ayi sujada a ƙasa. An fahimta? A ƙasa. Anan mas'alar sujada zaka ga wasu masallataiya surtu irin mu a gida, irin mafi yawa a gida, a gida nace gida shine kauyuka. Zaka gani su masallaci kawo ko ka kai musu masallaci ka kai musu misali wannan tafi zaka ga duk an huhurda shi. Sai dai a samu wata tabarmar kaba ko kuma a uware shi ai sujada a ƙasa ake. To wannan asali ne masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun sani ai menene? Ƙasa ne kamar kace tsakuwa ce. To amma yanzu zamani ya zo ta yanda an samu shimfiɗu an samu abubuwa ni'ima ce Allah subhanahu wataala ya mana. Kinan shine malam sai ya ce maka ya halatta mutum yayi sujada a ƙasa. Ya dabra goshin shi a ƙasa. Ko kuma mi wa'ala ha'ilin bainahu bainaha wa bainal jaba ko kuma akan wani shamaki wanda yake tsakankanin shi da wato abin da ya shahi goshin nashi goshin naka da hancinka dan kai sujada akan wani tafi ko wanda ya shiga tsakankaninka da ƙasa ko kuma akan wani abu daban ko wani mayahi ko wani abu duka wannan ya halatta yace wa ala au yace min saubin sawa'un ko tufakkaci yanzu misali buzu da rawanin shi ya halatta ya sujada a saman shi dan kai sujada yanzu misali irin wannan hula malamai suka ce ai kaga tayi mini ta taba wannan in goshi na to ya halatta in yi sujada a kanta ba dole ba hina ya haka a ce dabbar goshin dole sai ya wannan saboda zaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk suna da rawani suna yin sujada sakan mine akan rawanin su yace au bisatin au hasirin ko wata tabarma ko wani abu duk wanda dai abin da za a shinhuda in dai zaka yi sujada akan shi ya zaman to wannan in naka ya taba to wannan ya halatta wa nahwi da makamancin shi sannan na alaikum salam
mutum ya nema saboda mine saboda sallah ce kake amma ubangiji subhanahu wataala yana jin kowani yare kana da bukata kuma kana da sujjara sai dai kada ya zamanto an same ka kana furuci sai wani ya ce magana ce kake a sallah ko kuma kana huddo wasu abubuwa wanda ba su ciki amma dai in mutum ya samu addu'a shi da larabci yayi wannan shi yafi dacewa kamar yadda malamai suka yi idan addu'a mutum yana iya yin ta da kowani yare Allah subhanahu wataala yana shi buzu ya yaran shi da buzanci Allah subhanahu wataala ya datar da kenan akan sujada yanzu ya halatta to nan anan akwai wani bayani shine zaka gani da yawa daga cikin mutane idan aka yi sujada aka yi sallah sai kaga mutun yayi haka an fahimta ko babu kasa yanzu nan zan mu zo mu yi sujada masallaci proper lahiya lau kaga yau an yi shara alhamdulillah amma mutun yayi sujada zaka ga an gama yayi haka to wani akwai wanda suke itiqadin cewa wannan abin shi ma cikin sallah ne wanda wannan kuskure ne inda kasa ne babu damu babu wani wannan kana iya ka shahi in kasa ce amma bai daga cikin sha'anin sallah bai daga cikin wani abu na sallah bai daga cikin cewa in baka yi shi ba ko sallah ka ta samu wani abu ko kuma bata daidaita ba Allah subhanahu wataala ya datar da to sai malam yace wala yajuzu an yaqra alquran wa huwa sajid haka bai halatta mutum ya karanta alqur'ani yana sujada sujada ba karanta alqur'ani kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga yi mana cewa an hane shi karanta qur'ani a ruku'i da sujada duka ambatan Allah yake baka karanta ba alqur'ani kamar yadda a can baya karatun mun na satin da ya gabata mun ga yi irin idan addu'a ta zo to wadda daga qur'ani ta zo misali wata aya ce ta zo daga Qur'ani misali la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar to shiya ne zakai shine mun da malamai suka ce sai ka kara mata wata siga wadda zata zamanto ta huta daga siga ayi misali can rabbana atina ta zo kana iya cewa allahumma rabbana atina fid dunya ko kuma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ko kace so la eh ka kara mata la ilaha illa anta subhanaka inna kunna mina zalimin kinan dan ta zama to ta huta daga mine daga ai kinan dai amma dai a cikin sujada ba a so mutun ya karanta alqur'ani haka haka abinda ya shahi ruku'i ba a karanta alqur'ani abinda ake yi shine ambatan Allah wannan zikiri a cikin ruku'i ayi subhana rabbil azim a cikin sujada ayi subhana rabbil a'la wa bihamdihi wa subhana rabbil a'la ko kuma subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh da sauran ambatan Allah da suka tabbata Allahumma ihdini siratal mustaqim idan ka gani addu'a ce aya ce ta qur'ani ihdina siratal mustaqim Allahumma ihdini ila tariqil mustaqim Allahumma ihdini li ahsani al akhlaq kana iya ka juya siga dayan da mine dayan da kada su zaman to direct al qur'ani ne ka karanta da fata an fahimta sai malam yace al iftirashu wal iqa'a baina sajdatayn da sauran lokaci 5 minutes tayyib mas'ala ta 108 malam yace summa yarfa'u ra'sahu mukabbiran wa hadha wajibun muna sujada mun gani sujada yanda zaka yi ta yanda zaka dora hannu yanda zaka yi ta kallutsu ga ambatan Allah da zaka yi gashi ana so ka yawaita addu'o'i a cikin sujada malam yace sannan to ka dago kanka kana mai kabbara kuma wannan wajibi ne idan ka gani ka dago daga sujada ba zaka dago ba kawai dum liman yayi kabbara shi kai nan kai kai shiru kawai ka dago kai ma zaka dago ka ce Allahu akbar yace wa yarfa'u yadayhi ahyana wani lokaci ana daga hannu dan kaga wani ya dago daga sujada misali an dago Allahu akbar ya daga hannu kace kai lahiya to ya tabbata amma abinda ba a so shine ya zaman to kullun haka kake saboda wani lokaci ne aka ce manzon Allah yana yi shi idan aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin abu wani lokaci to kai ba a so ka rike wannan abin kullun shi kake wani lokaci kai wani lokaci kuma kai wani da aka ce yana yi kinan an ce wani lokaci yana daga hannu wani lokaci fa bai dagawa kinan wani lokaci zaka dago daga sujada ka Allahu akbar bai ka daga hannu ba wani lokaci kuma ka dago kai Allahu akbar an fahimta kinan wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace summa yajlisu mutma'innan hatta yarja kullu azmin ila mawdi'ihi wa huwa rukun sannan ka zo ka zamana in ka zamnan kuma ka nutsu in ka nutsun kuma kowace gabar ka ta dawo inda take yace kuma wannan rukuni ne abu nawa abu uku ka zamna ka nutsu kuma kowace gaba ta zo inda ake so idan kaga nan wanda yake zawwa yayi sujada ya dago daga sujada ya koma kaga an maida shige kuma kai ka duba ma ta khayyal kai tunani lokacin da aka ce in ka zo akwai ambatan Allah da ake to yanzu wanda ya zo ya ce Allahu akbar Allahu akbar me yayi ambatan Allah da ake rabbi ghafirli Allahumma ghafirli warhamni wajburni warzuqni wa'afini wahdini abe so to kai shi ya san kowe jewa wallahi zaka ga wani in ge wani yayin he ka tausaya mishi wani jahilci ne saboda a mutane akwai masu kokarin ibada amma da jahilci shi yasa irin wannan yana da kyau in ka gani wani yana kan wani kuskure yi kokari ka samu karibantu ka same shi gehe shi kadai ka kwatanta mishi a hankali dan ya fahimta in ya fahimta wallahi alhamd sai ya zamanto ta dalilin ka Allah ya shiryar da shi zalla sallallahu alaihi wasallam yace da mutun daya shiryi ta dalilin ka ya fiye ma alkhairi a baka jajayen raƙuma misali a baka yanzu misali wani kamfanonin jirage ko wasu telam ko wasu bewit dake a birni miki yahi a baka ya dai kana so sagiya ko kuma kai kai so to ka gani idan in ka dago daga sujada kai kabbara sai ka zamna in ka zamna kuma kowace gabar ka ta zamna yanda take ka nutsu malam yace wa za rukunin wace wannan rukuni ne sai masala daga bai yake cewa wa yufrishu rijlahu al-yusra fayaq'ad 'alayha wa hadha wajib zaman da zaka yanzu muna magana ne zama na farko zakka shunhuda qawaka ta hagum sannan ka zamna akan ta qawa hagum la ta ko wannan ce ko zakka shunhuda ta haka sai ka zamna akan ta an fahimta ita kuma ta dama mallam yace wa yansu burjihu lahu al-yumna, ita kuma sai ka kafata kafata haka, wa yastaqbilu bi asabihi al-qibla, ya tsotsinka kuma anan su ma su kallimi su fuskanci al-qibla. Kaga wannan zaman haka ake so mutun yi, kafashi ta dama ya kafata ya tsotsi su fuskanci al-qibla, wannan ta hagu ya shunhuda ta kuma ya zamna wato akan ta. Wannan shine zaman da ake cema al-iftirash, al-iftirash zamana farko, misali kafin ka zo zaman tafiya. Eh, kinin ka dawo ka dago daga sujada, wannan zama ake so kai ka dago Allahu Akbar. Yace wa yajuzu al-iqa'a ahyanan wa huwa an yantasiba ala aqibaihi wa suduri qadamaihi, shi kuma me ake cewa alaika, ya halatta kuma wani lokaci kana iya yin shi, shine kai irin wannan ka kafa, ka kafa kai wannan in kawahuwan naka ka lumke sai ka zamna a saman wato digadigan naka. Eh, an fahimta? Amma a wani zama sakanin sujada biyu, zaman farko da zakai ka dago, ko kuma a zaman da kai nan sujada ka tawar ko dagowar da kai wannan zaman da zakai zakai wannan, an fahimta? Kinan in kai wannan kuma la yace wa yaqulu fi hadhihi aljalsa, wannan zaman da zakai haka ko kuma da zaka kafa wannan ta dama ka zamna a tahagum, a lokacin zaka ce mene, zaka gai wannan adda sai ka ce Allahumma ghfirli, ya Allah ka gafarta mun, wa rahamni, ya Allah ka ji kaina, wahdini, ya Allah ka shirye dani, wajburni, ya Allah ka wadata ni, warfa'ani, ya Allah ka daukaka ni, wa'afini, ya Allah ka bani lahiya, warzuquni, Allah ka azurta ni, ka ji adda mal. Eh, ko kuma kai mi rabbi ghafirli, rabbi ghafirli, rabbi ghafirli, rabbi ghafirli, kana iya kai Allahumma ghafirli, Allahumma ghafir, ya Allah ka gafarta mini, ya Allah ka gafarta mini. To yanzu wannan ta farko da muka ambata, ka gani minti nawa zaka yi, sai wannan nawa zaka yi, ka ka kusa minti daya tunda zaka yi ta annitsi, Allahumma ghafirli warhamni wa'afini wajburni wahdini warfa'ani warzuquni, duk abinda kake nema a nan, na farko ka nemi rahama Allah, ya Allah ka ji kaina, na farko ka gafarta mini, ya Allah ka ji kaina, ya Allah ka wadata ni, ya Allah ka shiryar da ni, ya Allah ka daukaka ni, ya Allah ka bani lahiya, ya Allah ka azurta ni, kowane zama da zakai. To yanzu wanda yazo yayi haka, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, assalamu alaikum, wani zaka gani nafila ce yake, nafila wanda kuma nafila kamar kana da liberty fa, nafila kana da liberty, tana da bambanci da farilla a ce liman yake janka. Yanzu liman yana janka, mallan yana jan mu daga ya dago bayan da zammi, sai dai dole mu bi shi, an ce an sanya shi dan mu bi shi. Eh, to amma yanzu ka zo nafila ka karkake ko cikin dare ka tashi, to amma zaka ga wani a nafila ce ma zai ta wannan buge bugin yayi sai ya tashi kuma yayi, ka gani ai abu bai yi ba, Allah subhanahu wataala ya datar da mu. Kenan wannan in ka zamna ana so kai wannan, in kuma misali liman kaga zai nemi dagowa da wuri, ko kuma a liman in ku bai jimawa diya, saboda rabbi ghafirli, rabbi ghafirli, rabbi ghafirli, kai so uku ake so almost kai so uku, idan kana iya kai rabbi ghafirli, rabbi ghafirli, rabbi ghafirli, kuma kana iya ka hada kai rabbi ghafirli, rabbi ghafirli, rabbi ghafirli, kai allahumma ghafirli warhamni wa'afini warzuqni wahdini wa'afini war, kai kai tai ka roki Allah subhanahu wataala, in kai ka memeto, ka memeto, ka memeto, kai tai kada ka gaji, Allah ya karba mana. Sai mallan yace wa insha qala rabbi ghafirli, shine in ya so kuma yana iya cewa rabbi ghafirli, rabbi ghafirli, yace wa yutilu hadhihi aljalsa, kaji ko to wannan zaman shi ma ana so ka dan tsawaita shi, hatta takuna qariban min sajadatihi, har sai ya zamanto kusa da sujadarka, zaman ma da zakai ya zamanto daidai da irin tsawon sujadarka da kai, da fata an fahimta. To lalle da sauran lokaci ko lokaci yayi, lokacin kiran sallah yayi, kenan wannan a takaice kenan abin da ya shahi wato sujada, abin da ya shahi sujada. Sai in akwai wata tambaya in babu kuma kenan sai mu dakata daga nan sai zuwa goben Allah subhanahu wataala ya kai mu, fata abin da muka faɗi daidai, Allah ba mu lada kuskure, Allah gafarta mana.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.